Daga birnin Washington DC sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 1725 da kuma 60. Masu rarrun mu a jamhuriyar Niger kuma za iya kama mu kai tsaye a zangon FM na BOA Africa dake mita 102.5. Sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da niyya da kuma dalal duk a jamhuriyar Niger. Sai kuma tashar Alfa Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana dukkanin su a zangon FM. Kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da aka so ta adireshin mu na voahausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum, ni ne Sarfil Hashin Gumel tare da Mahmud Lalo, muka sake dawowa a shirin mu na hantsi. Cikin shirin za ku ji cewa Speto General na ƴan sandan Najeriya ya bayar da umarnin janye duk ƴan sandan da ake aikawa suna gadin wasu manyan mutane ba bisa doka ba.
I want to overseas ensure that all commands, all CP commands, must address is the issue of illegal deployment of our police special unit.
Haka kuma za mu kawo muku maimaicin shirin ciki da gaskiya na Ibrahim Alfa Ahmed. Daga nan kuma sai sharhin jaridan kasar Kamaru, sai kuma wasu daga cikin ra'ayoyi da ku masu sauraro kuke bayyana mana. Amma duk wannan sai kun ji cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Shugaban Amurka Donald Trump ya rattaba hannu a wani sabon umarni kan maido da shirin karɓar 'yan gudun hijira a nan Amurka. Amma kuma ya bada umarnin a tsawar da matakan tantance 'yan wasu ƙasashe 11 waɗanda aka ayyana su a matsayin masu iya zama barazana ga tsaron Amurka. A jiya Talata, shugaban Amurkan ya ɗauki wannan mataki yayin da wa'adin wani umarni da ya bayar a can baya na hana karɓar 'yan gudun hijira na tsawon kwanaki 120 ya kawo ƙarshe. 'Yan gudun hijira daga ƙasashe 11 da ake tunanin suna tattare da barazana ga tsaron Amurka za su fuskanci tsaikon kwanaki 90 ana duba takardunsu na neman mafaka. Sannan za a basu su shiga ƙasar ne kawai bisa irin buƙatar da kowa zai gabatar ta gashin kansa. Idan har akwai buƙatar ba su damar shigowa, kuma idan ba su tattare da wata barazana ga Amurkan. Jami'ai sun ki bayyana sunayen waɗannan ƙasashe, amma kamfanonin dillancin labarai na Reuters da na Faransa sun bayyana ƙasashen a matsayin waɗannan tunda a baya ake buƙatar 'yan gudun hijirarsu su fuskanci binciken ƙwaƙwaf wajen tantance su. Su kuma hada da Masar da Iran da Iraki da Libya da Koriya ta Arewa da Somalia. Sauran kasashen sun hada da Sudan ta Kudu da Sudan da Siriya da Yemen da Mali.
'Yan majalisar dokokin Amurka na matsin lamba ga shugaba Donald Trump da ya ayyana cewa kisan ƙare dangi akan musulmi 'yan ƙabilar Rohingya a Myanmar, ƙasar da akasarinta mabiya addinin Buddha ce wacce ake mata laƙabi da Burma. A 'yan shekarun bayan nan, ƙasar ta Myanmar ta kyautata hulɗarta da Washington. Yayin da hakan ke faruwa, ma'aikatar harkokin wajen Amurka na duba zaɓin ƙaƙaba takunkumi da suka haɗa da na tattalin arziki akan wasu mutane da kamfanoni da ake dangantawa taimakawa wajen cin zarafin da ake yi wa musulmin Rohingya. Abinda ke damu a ganin yana faruwa a jihar Rohingya babban cin zarafi ne, in ji mataimakin sakataren harkokin wajen Amurka na yankin kudu maso gabashin Asiya Patrick Murphy. Yayin wata ziyara da ya yi da muryar Amurka a jiya Talata, inda ya nuna takatsantsan wajen furta kalamansa. A kwanan nan, Murphy da jakadan Amurka Scott Marcel sun kai ziyara jihar Rahim, inda suka gani da ido abin da ke faruwa a ƙasar ta Myanmar. Duk da cewa ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta yi nuni tare da ayyana sabbin matakan da za a ɗauka domin hukunta waɗanda ke da hannu a wannan aika-aika. Ya zuwa jiya Talata, manyan jami'an gwamnati sun kisa ayyana abin da ke faruwa ga musulmin na Rohingya a matsayin kisan ƙare dangi kafin a bayyana cikakken nazarin da aka yi.
Kwanaki biyu kafin a sake zaben shugaban ƙasar Kenya, an harbi direban mataimakiyar babban jojin ƙasar Philomena Mwilu, inda aka raunata shi a jiya Talata, a cewar 'yan sandan birnin Nairobi. An harbi direban ne a kafada wanda kafafun yaɗa labaran cikin gida suka bayyana shi da sunan Titus Musyoka, wanda kuma wasu rotanni suka bayyana shi a matsayin mai tsaron lafiya. 'Yan sanda dai sun ce babu wani rahoto da ya fayyace ko ita ma mai shari'ar, wato Mwilu, na cikin motar a lokacin harin. Zaben da za a yi a gobe Alhamis shine karo na biyu da al'ummar ƙasar ta Kenya ke yunkurin yin zaɓe na shugaban ƙasa a bana. Kotun kolin ƙasar ta yi watsi da sakamakon zaben farko da aka yi ranar 8 ga watan Agusta, domin a ce wata an tafka kurakurai. A watan da ya gabata, babban mai shari'ar ƙasar ya ce ana yi wa alƙalai barazana tun bayan hukuncin da suka yanke game da zaben farko. shugaban adawa Raila Odinga wanda ya janye takararsa daga zannan zabe ya yi kira ga magoya bayan sa da su yi zanga-zangan nuna matsalolin da ke tattare da hukumar zaben kasar an san barkewar tarzoma tsakanin yan sanda da masu bore yayin da hukumomi suka haramta yin zanga-zanga a manyan biranen Kenya a makon da ya gabata
to ana shan labaran duniya ne daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC Fadar shugaban Amurka ta White House da shugaban masu rinjaye na majalisar dattawan kasar sun yi yunkurin dinke sabanin da ke kara fadada a jam'iyyar Star Republican da ke mulki. Sabon rashin jituwan da ya kunno kai a jiya Talata ya faru ne a zauren majalisar sanatoci inda Jeff Flake mai wakiltar jihar Arizona ya caccaki halayen shugaba Trump ya kuma bayyana cewa ba zai sake tsayawa takara a shekarar da take tafa ba. Flake wanda wannan shine wa'adinsa na farko a matsayin sanata wanda kuma ya zama majalisar wakilai ne har na tsawon shekaru 12 ya ce yaudara ce babba a ce yayi gum yana kallo ana ruguza muhimman batutuwan da suka hada da Amurka ta yi karfi yayin da ake barazana akai-akai ga abotar da yarjinoyin da suka hada da samar da daidaito a duniya Flake ya kara da cewa jam'iyyar ta Republican ta jima tana yaudarar kanta inda take tunanin Trump zai sauya halayensa wannan suka sa shugaban kasar Amurka da ba kasafai ake ganin irin ta ba wacce kuma ta fito daga bakin sanata mai shi kuma daga jam'iyyarsa na zuwa ne sai bayan kai ruwa ranar Trump yayi a shafin Twitter da wani sanata na daban daga jam'iyyar ta Republican wato Bob Corker a jihar Tennessee a cewar Corker wannan shi ma ya yanke shawara wanda shi ma yanke shawarar cewa ba zai sake tsayawa zabi a shekara mai zuwa ba bayan da ya kwashi shekaru 10 yana majalisar samun mutum mai irin wannan tunani a matsayin shugaban Amurka abu ne da ke zubar da kimar Amurka a jiya Talata shugaba Trump ya garza ya shafin sa na Twitter ya mayarwa da koka martani inda ya kira shi mutumin da bai cancanci jagoranci kwamitin harkokin waje a majalisar dattawa ba wanda kuma ba zai iya sake cin zabe ba ko a matsayin mafarucin karnuka Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na Murya Amurka a nan Washington DC. Madalla. Speto General na 'yan sandan Najeriya ya umarci kwamishinonin 'yan sanda da su janye duk 'yan sandan da ake tura suna gadin wasu mutane ba bisa ka'ida ba a faɗin Najeriya. Domin cikakken bayani ga rahoton Hassan Mai na kaina daga Abuja.
That all commands, all CP commands, must address is the issue of illegal deployment of our police special unit and the police mobile force. The DIGP.
So, Feta General Ensign Dan Nigeria Kenan, Alhaji Ibrahim Idris, Kebewa, Commissioner Ensign Dan Kasar Umarni, Geche, Dolan Net Okachin, Commissioner Ensign Dan Nigeria, Fitabater, Sinjad Jangi, Ensign Dan and Ake Fulawa Bisaka Idaba, Donkar Lafir, Ilin Jami Anand Ake Kira Manya Mutani, Inasong Kubidi Digin Duk Jami Amu, Daka Titura, Kuma Tabater and Jajan Yesu, Kana Asner Damu, Anna Headquarter Ensign Data Kasa, Dagayanzu, Zuak Rishan Wana Wata. Muna son mu zama muke da cikakken iko da kuma ta cewa akan dukkan yadda ake amfani da jami'anmu a ko ina cikin fadin kasar nan.
We are going to have an absolute control on the usage of our policemen that we attach to VIPs all over the country.
Malam Shaibu Mungadi wani mai sharhi ne kan al'amuran yau da kullum a Najeriya.
Aka ga matar gwamna ko matar sanata da 'ya'yan shi za su je kasuwa amma da 'yan sanda suna dauka musu jikuna zaka ga gonakin manyan ma'aikata an kai yan sanda suna tsaro da gidajensu an kyale su talakawa duk abin da zai ci su ya ci su yan sanda dai an sani a Najeriya sai yawan su yayi kadan to kuma cikin karancin da ake da shi kuma ana tara su gidajen manyan mutane ana kyale talakawa ba a yi masa aiki ni na gani a wata jiha wani dan sanda da na sani yau shekara fiye da 10 yana gidan gona ba a taba canza shi ba kaga irin waɗannan ba za su ma san yadda ake aikin yan sanda ba kwanaki akai wani hadarin mota aka sami wasu yan sanda masu bindigogi mobile sun fito su hudu suka yi ma mai motar nan daya mugun duka akan sun da hannun da ba nasu ba sun je sun ci karo da shi bai tsaya ba aka bincika aka sami kanan wani wai dan uwan wani gona ne ko kanan wani gona ne suke rakawa yana sauri zai je filin jirgin sama ana so a saya makara kaga irin wannan talaka ne akai maduka akan kanan gona ba ma gonan ba saboda haka wannan umarni da shi Speto General na yan sanda ya bada yana cikin manya-manyan ayyuka na alheri da zai yi ma wannan kasa idan duk wannan umarni abinda muke jin tsoro ɗan ƙasa shine da yawa ana bada wannan umarnin amma sai abin sai gaba gaba yake.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
A gaida Hassan Maina Kaina. Idan yanzu aka lalubo tashar ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington, a shakata da wannan wakar.
Baku ishara ke ma wani yayi gidan moto da mata tara sannan wani ba shi da ahu duka Allah na daunan ku wani yana da hula goma takalma sun kai goma yana da wando goma Riguna sun kai goma sannan wani bada silifan duka Allah na daunan ku wani yana da daki nasa yayi gado ya kare yayi mataran ya sanya kuma yayi katifa nasa dareni uga canya ga ku kafet fa a daki fanda kujeri nasa sannan wani ba shi da ke so duka Allah na daunan ku shi dai mai fa kudin can wani aiki yayi ma Allah yayi dadi ya bashi abin sa gai ko da baka da ahu wani aibu kai wa Allah yaji zahiri yana ka abin sa shi fa Allah sarki iko duk inda ya so bai wasa nake kuma ikon nasa ko Allah sarki iko shin malai in ka gane abun da tabara ibaka to malan galaka gode mutukan kuma kai mutunci ranan karan ku da Allah to ranan ka sha duka walakin yana tikaka suna raya suna canje he ne kuku hakuri ban bashi bayan ku hakuri ban bashi sai dai ta zuga aido kan suna raya suna canje he haba Allah ga bayanka albarkan manzan Allah haba Allah sarki iko wani ga marasan ni tata ga haishal kuma tata ga balbonan
tata to madalla yanzu agogon mu a nan Washington DC na cewa karfe 3:13 na dare ga shirin mu na gaba.
Assalamu alaikum. Yau za mu ci gaba ne da batun wasu fulanin da aka kama ƴan uwansu. Aka buƙaci lalle su biya wani kuɗi mai yawa wanda ya faro daga kan naira 200,000 ya koma naira 800,000 daga bisani kuma ya koma miliyoyin naira. Ƙarshenta sai da waɗannan fulani suka sayar da shanu har garke 7. Ma'ana sai da suka sayar shanu fiye da 700 suna bayar da kuɗi ana musu alƙawarin za a sako musu ƴan uwa ba a sako su ba da suka gaji da wannan suka tada ƙayar baya sai aka dauke waɗannan ƴan uwa nasu daga jihar Kogi inda aka kama su din aka maida su Abuja inda magana ta juya aka ce wai ana tuhumar su da cewar suna da hannu a wani rikicin da aka yi a jihar Enugu duk da cewa ba a can suke ba kuma an san inda suka fito. A shirinmu da ya gabata ɗaya daga cikin ƴan uwan waɗannan Fulani ya fara yi mana bayanin yadda lamarin ya faru da kuma yadda aka yi ta karɓar kuɗaɗe a hannunsu. Kamar yadda wani ɗan uwan kuma zai yi mana ƙarin bayani a kan wannan batu a yau ba wai ƴan sanda kaɗai suke karɓar kuɗaɗen nan ba har da lauyoyin da suke ɗaukowa. A wasu lokutan ma lauyoyin ne suke cewar a ba da kuɗi kaza a kai ma wane. Kuma babu yadda za su sani ko an kai ɗin ko ba a kai ba. Wannan ɗan uwan Fulanin na biyu wanda zai yi mana bayani a yau ya ba mu sunaye da kuma lambobin waya na dukkan mutanen da suka karbi kudade a hannunsu kamar yadda wani jami'in ɗan sanda wanda ba da mu faɗi sunansa ba ya sake tabbatar mana domin yana da masaniyar wannan abu kuma shine ma yake ta kokarin taimaka waɗannan fulani makiyayan bari mu ji ta bakin wannan bafulatani
Sa'ibu Alhaji Lauke
yanzu daga ina kike wannan magana da ni
to yanzu nake magana a jahar Kogi nan nake magana yanzu
to kwanaki mun zanta da dan uwanka Bature
eh haka ne
inda yi mana bayani kan halin da kuke ciki shin yanzu zamu so mu ji wani hali kuke ciki ne kan wannan zargi da kuke cewa jami'ai sun kware ku bayan kuma na daure da ƴan uwanku
haka ne har yanzu wallahi gaya maka yari kai yaka bi ya daure mu kai mu ne sai yadda muka zamu yi yanzu mu ne sai yadda ina muka bi sai yanzu haka duk wanda muka samu muka bada aiki baya ya ci din din kudi kuma sai yayi watsi da mu
wato bayani zaki filla filla shin har yanzu kuna ci gaba da bada kudade kenan
eh to har yanzu muna kokari har yanzu muna ta kokari dai mun ne sai yadda zamu yi dai yanzu haka muna ta kokartawa yanzu haka dai muna nan muna kame kame
yanzu wani labari kuke da shi ina su waɗannan waɗanda ƴan uwan naku waɗanda aka rufe suke
to yanzu an dauka su daga waje yanzu ma an dauka su yanzu an kai su a binnan a Enugu prison
sai na kuka samu wannan labarin
eh daga ƴan uwan mu din nan mu saboda muna big town to muna ta tambaya muna ta diga muna ta tambaya shine muka ji an dauka su zuwa Enugu shine kuma muka je waje kuma muka tabbatar
yanzu abinda zamu so mu gano shine ko zaki iya tina mutane da kuka babbawa kudade suka kware ku kuke zargi a wannan labarin da muke yi
eh akwai yawancin su wanda muka ba da kudi a cikin wannan magana
eh zaki iya tuno sunayen wasu daga cikin mutane
eh akwai wanda zake rike sunan su sai kuma akwai wanda ban rike sunan su sai da kai dai na koma takardu kuma na duba kuma daga wajen zan gane sunan su
waɗanda kike tunawa yanzu zaki iya ambata mana su
eh akwai wani dan sanda wani babban dan sanda jami'i wanda yake a waje yana aiki a Abuja shine muka fara ba da kudi a waje shine ana kira shi Musa ko Musa sunan shi
Musa kai bashi da wata inkiya cikakken suna
eh to kada ne da koma takkauna duba takardu dukan gaya maka sunan su filla filla saboda kan mata manta sunan kowanne ne a ciki
babu wani abu yanzu cigaba da bamu labari shi Musa a wani office yake aiki
yana office a wajen Abuja ka sani mu saboda mun fulani ne ba za mu iya mu gane cewa ga wajen da yake amma har da lambar shi ma muna da shi
amma dan sanda ne yana sa uniform
eh dan sanda ne yana sa uniform DSP ne ma
DSP Musa
eh akwai kuma DSP kuma Loki kuma shi yana aiki a office staff kuma a waje DSP Loki DSP Loki
oh Loki Loki okay kamar na sa'a turanci kenan Loki oh su biyu ne waɗanda kuka babbawa kuɗi
tun fi haka saboda yanzu ni ina daji akwai sunayen su duka a takardu ka sani muna mantawa in ba mun rubutawa saboda waɗansu suna ma mu wuya
to bayan waɗannan manyan ƴan sanda masu mukamin DSP biyu sai kuma wane ne kuka bawa kuɗi saboda ya taimaka muku ga wannan matsala
akwai su da yawa shine na ce yanzu ka bani dama zuwa gobe yadda da maka duka filla filla saboda kar in kuskure a magana na bana so imam mutum wanda bai yi mani abin nan bai yi masa zargi
wato a takaice zuwa yanzu kamar nawa kake jin kuka kashe gaba daya a wannan gwagwarmayar taku
in gaya maka yari ka kudin da muka kashe a waje ya fi karfi a yi lissafi sai dai mun zauna mu ma da yan uwanmu ma muka yi lissafi saboda kudin nan a takaice dai ko ba mu kashe kudin nan ya kai miliyan 50 a takaice
miliyan 50 shanu kuke sayarwa ko dama kuna da kudin ne a ajiye kuke dauka ku bayar
sayarwa shanu kai garke kai mun kashe garke ya fi garke yanzu misali garke bakwai ma wanda muka fara maganar nan kuma yanzu haka mu da mu
na'am ina ji
ya kai kamar misali garke bakwai da muka fara kuma sai mu abu ya fi ya fi
a layin ka ya fara rawa kana ji na sosai
ina ji ka
eh kace kun sai da kaman garke bakwai
mun san da kaman garke bakwai a yanzu a takaice
a kowani garke shanu nawa ne ga wanda bai sani ba
yanzu wani bi muna sai wani garke muna ajiye kaman shanu 100 haka wani bi har fiye da 150 ma wani bi har 130 ba yadda ba mu raba garke wani bi mu raba manya wani bi mu raba dan kanana garkuna
yanzu kuna da sauran shanu bayan waɗanda kuka sayar?
Kuna da shanu yanzu haka. Amma kan yanzu kan sun ba mu wahala mu duk yanzu kan sun sanar da mu yanzu kan ba mu da wani abin da yanzu sai dai mu sai an gode ma Allah.
Bayan haka kuma kun ɗauki lauya a yi ko lauyoyi ma zan ce su ma kun babbasu kuɗi amma har yanzu dai ba a samu kan magana ba.
Lauyoyi ba iyaka an gaya maka malam ba iyakan lauyoyin da muka ɗauka ba iyaka.
Kamar yadda na faɗi ɗazu ba wai duka aka taro aka lalace ba, akwai wani jami'in ƴan sandan wanda yake ta ƙoƙarin ganin an ƙwato mu waɗannan Fulani makiyaya haƙƙinsu, wanda yake da masaniya kan dukkan abubuwan da suka faru wanda kuma muka tattauna da shi. To amma saboda ƙarancin lokaci sai a shirinmu na gaba za mu gabatar muku da hirar da muka yi da wannan ɗan sandan. A kasance lafiya.
A gai da Ibrahim yanzu kuma ga Awul Garba da sharhin jaridan ƙasar Kamaru.
Don fara sharhin jaridan namu ne da jaridan Kamaru Info an da ta nuna mana cewar shugabannin nahiyar tsakiyar Afirka da su da wani taron su a birnin Injamena da ke ƙasar Chadi an da taron nasu zame da hankali ne akan kuɗin sefa wanda ke ganin cewa ƙasar Faransa tana neman kariya darajar kuɗin. Shugaban ƙungiyar haɗin kan ƙasashen nahiyar Afirka ta tsakiya SEMAC Mr. Pierre Musa shine zai jagoranci taron bayan mai masaukin baki shugaban ƙasar Chadi Zabi Itino ya yi wa al'umman da suka halarci taron lale marhaba ranar 31 ga watan Oktoba 2017. Sai kuma jaridan Lumitayo anda ita kuma ta hango mana cewar shugaban jam'iyyar adawa na MNS Maurice Kamto ya soki jagoran adawan ƙasar Jamhuriyar Kamaru Nijon Furundi wajen cewar shine bakin munafiki a kan matsalar da yake faruwa a bangaren ƴan awarin ƙasar ta Jamhuriyar Kamaru. Sai kuma jaridan Kalara anda ita kuma ta ce Laurent Eso ministan shari'a na ƙasar Jamhuriyar Kamaru yana takun saka da dan uwan shugaba Biya anda al'amari yake nema ya kai su ga kai ruwa rana. Sai kuma jaridan Cameroon Tribune anda ita ma ta ayyana mana cewar gwamnatin ƙasar Jamhuriyar Kamaru ta haramtawa ƴaƴan jam'iyyar adawa na SJF din ƙasar Jamhuriyar Kamaru yin wani gangami a birnin cinikayyar ƙasar Douala domin cewar suna goyon bayan ƴan awarin bangaren Ingilishin ƙasar. Jaridan Emergence kuma ta ayyana mana cewar Akere Muna wanda yake neman kalubantar shugaban ƙasar Jamhuriyar Kamaru Mr. Biya a zaben da za a gudanar na shekaran baɗi yana samun karbuwa a wajen manyan tsofaffin ma'aikatan gwamnatin ƙasar da ma 'yan siyasan ƙasar ta Jamhuriyar Kamaru. Jaridan Mutation kuma ta labarta mana cewar ɗan ministan cikin gida na ƙasar Jamhuriyar Kamaru Rene Sadi ya tsallake rijiya da baya a yayin da aka naɗa shi a kan kujeran ƙaramin magajin gari na birnin Kirbi wanda waɗansu ƴan bindiga sun kai masa hari a wani waje da yake kwance a cikinsa amma ba su yi nasara ba. Jaridan Informatin kuma ta rawaito mana cewar gwamnatin ƙasar Jamhuriyar Kamaru tana neman kamfanin sadarwa na ƙasar ta Kamaru Camtel da ya ƙoƙari na karɓo haraji a wajen waɗansu kamfani na sadarwar ƙasar wanda yanzu haka kamfani yake bin su manyan kuɗaɗe har miliyar 3,600 na sefan kuɗin Jamhuriyar Kamaru. Kamfanin ya yanke musu yanar gizo-gizon su a ƴan kwanakin nan. Za mu kammala sharhin jaridun namu ne da jaridan La Nouvelle anda ita ma ta ce ƙasar Faransa ta kawo ɗasu ile guda 10 wanda ƙasashen haɗin kan nahiyar Turai suke neman cewa kar shugaban ƙasar Jamhuriyar Kamaru Mr. Biya ya sake kada takararsa a zaben da za a gudanar a shekarar 2018 mai zuwan nan. Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga ƙasar Kamaru.
A gai da Awal, yanzu kuma sai wasu daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro kuke kiran mu a waya kuke ajiye mana.
Assalamu alaikum sashen Hausa na Murya Amurka. Ni magana Kwamar Bishir Dauda Sabo zuwa ta tsaya. Zan saka ta wa ƙungiyar mu ta lantar ta ba. Gaskiya irin taƙaitaccen da Raila Odinga abubuwan adawar kasance ne yake dauka wannan yana kara yake da cewa da yawa a siyasa Afirka ba su da kishin kasashen su kuma ba su ci demokradiyya ba saboda muna ganin cewa kamata a yi kotu ba sa a yi zanga-zanga ba saboda haka take-take su kanna soki ya kawo rikici da rudani a cikin kasar Kenya kuma a samu tashin hankali kamar abin da ya shahi abin da ya fara a zaben 2008 saka muna kirga Allah waje rai ya siyasa masu hali irin na Raila Odinga.
Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. Mai magana Baffa Adama Rufata daga hukumar Gombe nan jihar Adamawa Najeriya. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Tuntuni a nan jihar Adamawa ma'aikatan kananan hukumomi suka fara yakin aiki na sanarwar gwamnatin Adamawa bacin wata biyar. Ma'aikatan kiwon lafiya ma in ba yi hankali ba suna nan tafe. Ba a ma yi maganan malaman firamare ba wanda duk waɗannan bangarori uku suna bin gwamnatin jihar Adamawa baki inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Wannan ganganci ne da gwamnonin Najeriya ke da shi na ganin cewa sun wahalda ma'aikata wai su ci shugaba Buhari zaɓe mai zuwa. To abun mamaki shi ne shi shugaba Buhari a kullum in ya tara gwamnoni sai ya ce musu wai shin su suna bacci ne ba sa biyan ma'aikatan kananan hukumomi suna kwana da yunwa. Ayar tambaya nan ita ce shin shi shugaba Buhari yana iya yi bacci?
Assalamu alaikum gidan rediyo muryar Amurka, sunana Gambo Barau Fatakun daga tsohuwar kasuwa a garin Fatakun. A yau ina so na yi godiya a wata kungiya ta jihar ta kasar Amerika wadda ta ba wa jiharmu ta yobe kayan asibiti da kuma maganiwa saboda kokari da gwamnati ke yi wajen ganin an farfado da asibitocinmu sun zama na zamani. Wannan kungiyar ta ba da wannan abu gaskiya mun yi rawar gani mun gode. Sannan mai girma gwamna waɗannan asibitoci namu da ake gyara mana su ake mayar mana su na zamani muna roƙon don Allah don Annabi mai girma gwamna. Akwai yaranmu likitoci waɗanda suka fita ƙasashe da sauran jihohi suna aiki don Allah mai girma gwamna a gayyato su a zo a ba su ayyuka a wannan jiha saboda su ma su ba da gudunmawarsu.
To madalla mun gode da wannan sakonni da kuke ajiye mana. Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice.
Shugaban Amurka Donald Trump ya rattaba hannu a wani sabon umarni kan maido da shirin karɓar 'yan gudun hijira a nan Amurka, amma kuma ya ba da umarnin a tsaurara matakan tantance 'yan wasu ƙasashe 11 waɗanda aka ayyana su a matsayin masu iya zama barazana ga tsaron Amurka. A jiya Talata shugaban Amurka ya ɗauki wannan mataki yayin da wa'adin wani umarni da ya bayar a can baya na hana karɓar 'yan gudun hijira na tsawon kwanaki 120 ya kawo ƙarshe. 'Yan gudun hijirar daga ƙasashe 11 da ake tunanin suna tattare da barazana ga tsaron Amurka za su fuskanci tsaikon kwanaki 90 ana duba takardunsu na neman mafaka, sannan za a bar su su shiga ƙasar ne kawai bisa irin buƙatar da kowa zai gabatar da kashin kansa idan har akwai buƙatar a ba su damar shigowa Amurkan kuma idan ba sa tattare da wata barazana ga ƙasar. Da majalisar dokokin Amurka na matsin lamba ga shugaba Donald Trump da ya ayyana cewa ana kisan ƙare dangi akan musulmi 'yan ƙabilar Rohingya a Myanmar, ƙasar da ke da akasarinta mabiya addinin Buddha ce wacce ake mata lakabi da Bama. A yan shekarun bayan nan ƙasar ta Myanmar ta kyautata hulɗarta da Washington.
To madalla masu sauraronmu, annan muka kawo ƙarshen shirin namu na hantsi, sai kuma tun an jima da la'asar idan Allah ya kai mu za ku ji wasu daga cikin abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Mahmud Lalo da ita ni gabatarwa, sai Salaman Abu wanda ya ba da umarni da ma injiniyar mu ta yau malama Zainab Abdulrahman, ni Sarfil Hashim Gumel ke cewa sai Allah ya ƙara haɗa mu. Assalamu alaikum.